Mai sauraro a kan mita 88.5 dal FM Murya Zamani, sunana Abba Isa Muhammad, daga nan masallacin Juma'a na Almuntada, wato masallacin Juma'a na Margayi Sheikh Jafar Mahmud Adam da ke unguwar Dorayi a karamar Kumar Gwale da ke nan Kano, wanda kuma tuni aka gabatar da sallar Juma'ar gami da huduwar. Kuma zan sa da mai sauraro tare da limamin da ya jagoranci sallar Juma'ar a yau. Mai sauraro zai so ji cikakken sunan malam.
Sunana Nura Sani.
To gashi an gabatar da sallar Juma'a baya ga huduwa, a takaice huduwar mai takunsa.
To huduwar mu ta yau mun yi magana ne akan ɗaya daga cikin manya-manyan ibadu da Allah ta'ala ya shir'anta wannan al'umma ta ƙarshen zamani, al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun yi magana akan ibada ta alwala. Alwala na daga cikin manya-manyan ibadu da Allah ta'ala ya shir'anta mana, kuma kamar yadda malamai suka ambata, wata ibada ce da take banci wannan al'umma, domin ma ta hanyar ta ne manzon Allah zai gane waɗanda suka zo daga baya na daga al'ummar sa ranar tashin alkiyama, saboda za su zo akwai haske da wato walƙiya cikin gaban da suke wancewa a cikin alwala. Don haka wannan shi ne abin da muka yi magana a kai a cikin wannan huduba.
Kamar wannan hanyoyi mutum zai bi domin ganin ya kyautata ita alwalar tasa.
To ya san cewa alwala ba wani abu ne da yake na gargajiya ba, wanda zaka ce inna wajadna aba'ana, a ibada ce. Duk abin da aka ce ibada, to ana buƙatar ka koye shi daki-daki. Yaya manzon Allah ya yi, yaya sahabbai suka koyar, kisa za ka ga an samu daga cikin sabon manzon Allah wanda suka yi tarwaito yadda alwalan manzon Allah take, kamar Uthman dan Affan, kamar Abdullahi ibn Zaid ibn Asim, kamar Abu Huraira, kamar Abdullahi dan Abbas, da dama daga cikin sahabbai wanda suka rawaito yadda alwalan manzon Allah take. Dan mutun yayi wannan alwala cikakkiya, dan manzon Allah ya karfafa cewa lalle in an tashi yin alwala a cikata, ma'ana a yi ta cikakkiya, kada a yi ta rabi da rabi. Saboda haka lalle abin da ya kamata mutun yayi kenan.
Wanda yake yin alwala ba tare da ilimin ta ba, yaji wannan batu yanzu, me ya kamata yayi?
Sai maza-maza ya gyara. Duk mutumin da yake wani aikin da ba daidai ba, wa'azi ya zo masa, to abinda ake so ya wa'azantu, fa man ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf. Idan ya jaha, ana fatan Allah ta'ala ya karbi wannan jara daga gare shi, abinda ya na kurakure a baya, ana fatan Allah ta'ala ya daga masa kafa ya yafe masa.
A wasu lokutan mutane sukan yi niyyar yin abin alheri ko kuma wani aiki, sai kuma su yi rantsuwa suke sun fasa. Kamar waɗannan al'amura ne in an yi rantsuwa ba ta kafara ba ta kan wannan rantsuwa?
Duk abin da yake wato abin da yake rantsuwar, duk da aka yi ta kan abin da yake na cutar mutum bisa cin wani abu na dukiyarsa, to wannan ba wani abu da mutum zai yi na kafara ta kankare masa wannan rantsuwa. Ita ce ake cewa yaminul ghamus allati taghmisu sahibaha fi an-nar, wato rantsuwar da take dilmiyar da ma'abocinta a cikin wuta.
Me yasa kuma malam ga al'umma su yi duba da yanayin da ake ciki?
To babu abin da ya kamaci al'umman mu a yau sama da mu koma zuwa ga Allah. Wallahi wannan magana ita ake ta faɗa, amma mutane muna wasa da ita. Amma da za mu koma zuwa ga Allah din, to Allah ba zai ban mu haka ba. Wannan abubuwan duk da suke damun mu sun zo ne sanadin mun yi watsi, mun yi biris da abin da Allah yake so. To wannan tasa muke cikin kakanika da jarrabawa, amma inda za mu inganta aikinmu mu koma zuwa ga Allah, to alƙawari ne na Allah, Allah zai tallafe mu.
To mai sauraro, sunana Abba Isa Muhammad, daga nan masallacin Juma'a na Margayi Sheikh Jafar Mahmud Adam da ke unguwar Dorayi a karamar Kumar Gwale da ke nan Kano, kuma huduwar aka ji tare da limamin da ya jagoranci sallar a yau. Da fatan Ubangiji Allah ya sa mu amfani da abin da muka ji, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu.